idan take tare kwanukan tsarkinta, wato kwanukan da ta saba ganin haira kafin rashin lafiyar ya same ta, to sai ta wanka ta alwala ga kowace sallah. Wannan magana ta ƙarshe, akwai bambanci tsakanin malamai. Kama a masaban mu akwai ruwaya biyu. Akwai ruwaya da ta tafi akan cewa ita wadda take cikin jinin istihara, duk sallar da za ta yi wajibi ne sai ta yi alwala. Akwai ruwayar da ta ce, wato ruwayar da ita tafi shuhura mu a masaban mu, cewa ita wadda take cikin jinin istihara ba wajibi ne a kanta ba, don sallah ta zo mata a ce sai ta sake alwala. Muddin dai bata aikata wani abin da ya rore alwala ba, sai wannan jinin kawai da yake zo mata. Ta yi sallah azhar, bata yi bauli ba, bata yi gadi ba, bata yi rihi ba, ba wani abu da ta aikata daga sauran abubuwan da ke rore alwala, sai ko jinin nan dai kawai da yake ta zo mata. To cewa idan wakacin la'asar yayi, ta samu ta yi sallah da wannan alwalar da ta yi wakacin azhar, sai dai an so ne ta sake. Wa yustahabu laha walisalisil bauli an yatawarra'a li kulli salati, yanda littattafan fiqh suke fada. To babu abin da yazo cewa macen da jinin istihara ke zo mata wajibi ne a kanta ta yi alwala don kowace sallah. An abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wasallam, ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce a cikin matar da jinin istihara ke samunta, yanda za ta yi, za ta bar sallah ne kwanukan da take cikin jini. Anan an yi amfani da lafazin aqara'u, ana nufin jini ba tsarki ba, wadda take haira a ciki, sannan ta yi wanka, wato ta ci gaba da sallah kuma wata tawarau inda kulli salati, amma wajibi ne ta sake alwala yayin duk wata sallah da za ta yi. Wajibi ne a kanta ta yi azumi idan watan ramadan ya riske ta, duk da cewa wannan jinin yana fita daga gare ta, wannan jini na istihara yana fita daga gare ta, to amma wajibi ne ta yi azumi, bai hana ingancin azumi ba, bai hana wajibcin azumi ba, za ta yi sallah, wajibi ne ta yi sallah. Kama yanda ya gabata a wancan ruwayar Qutaybah ibn Sa'id, Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne da shariku ya zamo shi kadai ne ya ruwaito shi daga Abul Yaqzani, shi yasa hadisi ne fardi, wal fardu ma qayyatahu bi siqati, amma da yake shariku dinnan amintacce ne, shi yasa hadisin ba a yi suka a cikinsa ba. To Abu Isa Tirmidhi ya ce na tambayi Buhari, Muhammadu a nan da ya faɗa yana nufin Muhammadu ibn Isma'ila Buhari, na tambaye shi daga wannan hadisi, na ce da shi hadisin da Adi ibn Sabit ya karbo daga mahaifinsa daga kakansa, to shi kakan nan na Adi da ake faɗa ya sunansa, shi Buhari ya ce bai san sunan nasa ba, na faɗa wa Buhari bayanin da Ibn Ma'inin yana cikin malaman Buhari, yana cikin manyan malaman Buhari, wato kuma abokin Imam Ahmad ne, shi ya wafati mai can da 33. Cewa sunan kakan nan na Adi ibn Sabit sunansa Dinaru, ya ce wannan magana ce wadda bata dace a tsaya sauraranta ba, ba magana ba ce wadda ta dace ma a tsaya sauraranta. Imam Ahmad da Imam Ishaq abokinsa suka faɗa a cikin matan da jinin istihara ya same ta, cewa idan da za a ce ta daure ta ringa yin wanka duk sallar da za ta yi, to wannan ya fi zamowa daidai gare ta. Idan ta yi alwala ga kowace sallah, alwalar ta isa mata, idan ta tara tsakanin sallah biyu da wanka daya ya isa mata wato ta jinkirta azhar kar ta yi ta farko wakaci sai wakacin la'asar ya taho sannan ta yi wanka ta yi azhar din karshen wakacinta tana gamawa wakacin la'asar ya shigo ta tashi ta yi to haka ya mai kyau ne shi ma a haƙinta wannan ya zo ma haka a hadisi marfu'i babu abin da ya zo a cikin macen da jinin istihara ya same ta cewa ita ta tara tsakanin sallah biyu da wanka daya ta iya hada sallah biyu ta yi su da wanka daya ya karbo daga mahaifiyarsa ita ce Hamnatu ƴar Jashu ƴar uwar Zainabu bintu Jashu mata Annabi sallallahu alaihi wasallam qalat Hamnatu tace na kasance ana samu na da jinin istihara jini ko mai yawa kwarai mai tsanani Aisha tace in ta zauna aka aje daro karkashi kafin ta daga ko aka aje tasa kafin ta daga sai aga tasa ta kusan cika da jini haka wato jinin istiharar mai tsanani ya kamata ita Hamnatu bintu Jahash to sai na je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ina neman fatuwarsa ina neman ya faɗa min ya zan yi in ba shi labari da abin da nake cike sai ne da ceko na samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin ƴar uwata ita ce Zainabu ƴar Jahash nace ya rasulullahi ni ana samuna da jinin istihara jini mai yawa mai tsanani kwarai me zaka ce in yi a cikin wannan hali da nake jinin nan na istihara ya hana ni azumi ya hana ni sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda zan miki zan sufanta miki auduga ki ringa sa auduga a al'auraki fa innahu domin audugar yana tafi da jini sai Hamnatu tace aini jinin da yake zo min ko na sa auduga ba abinda audugar za ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ki daure mai in kin sa audugar ki sa wani yanki ki daure ta Hamnatu tace da Annabi ai jinin da yake zo min ya huce a ce in daure shi ko na daure shi sai ya zubo manzo Allah ya ce to kirki tufafi ki kara tufafi bayan wannan yankin da kika sa kika daure ki kara wani tufafi ma daga sama sai Hamnatu tace da shi jinin fa da yake zo min duk ya huce wannan bayani da kake inna kwararar da jini ne kwararowa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace da Hamnatu zan fada miki abu biyu ko wani daya daga cikin su kika aikata ya isa miki wato a ce ayyuhuma yafi bakuri ne wanda yake muqaddami ko wani daya a cikin su kika aikata ya isa miki in kin zama kina da iko akai akan su duka to kin fi kowa sani da yaya halin ki yake wannan ya nuna ashe ya halatta ga wanda aka je neman fatuwa wajensa kenan ya faɗi mafita biyu ga fatuwa ba sai ya ayyana ba ya bar ayyanawar ga shi wanda ya je fatuwar wajensa domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ayyanawa Hamnatu ya cewa ga yanda za ta yi ba cewa ya zan faɗa miki abubuwa guda biyu amma a ciki ki tsaya ki duba wanne ne ya fi dacewa da ke ko wanne ne kike da iko a kai duk wanda ke yi dai a cikin su biyun nan ya isa miki in ma kin ga za ki iya haɗawa to shi kenan faƙala manzo Allah ya ce wannan jini na istihara da yakan zo ga mata ga ba'arin mata kamar wani shuri ne ko harbi daga shaitan shi yasa yanda zaki ki kaddara cewa a dukkan wata zaki jinin haira kwana 6 ko kwana 7 a sanin Allah. Allah shi ya sanya ya zaki da ce ba jinin istiharan nan to haira taki kwana nawa zata, to amma ke yanzu ki dauka ko kwana 6 ko ki dauka kwana 7. A wayannan kwana 6 ko kwana 7 ba zaki sallah ba, ba zaki azumi ba. In sun gama wucewa sai ki wanka. Idan kika cewa kin tsarkaka wato kwanukan nan sun wuce, kin tsaftata wato daga jinin haira, to ki sallah dare 24. In ya zama kin kaddara haira taki kwana 6, ga kwana 6 ga kwana 24 ya zama kwana 30 kenan, an samu wata cikakke. Ko dare 23 da kwanukan wayini 23 dare 23 in kin kaddara cewa kin yi jinin hairar kwana 7. A wayannan kwanuka 24 ko 23 ki azumi, ki ci gaba da yin sallah. Fa inna zaliki ki haka yujziki, ya isan miki. Ki ci gaba da yin haka. Ki dauka cewa ke ma kina haira kamar yadda sauran mata suke haira, kamar yadda suke tsarkaka kuma bayan wucewa hairar tasu, in hairar tasu ta dauke sun tsarkaka. Da lokacin da jinin hairar kan zo musu, da lokacin da tsarkin yake zo musu. Idan kina da ikon ki jinkirta sallar azhar, ki gaggauta sallar la'asar kuma ki yi ta a farkon lokaci, sannan ki wanka lokacin da yake kina cikin tsarki, ki sallaci azhar da la'asar gaba daya, ki hada tsakanin su jam'i wanda yake suri. Wannan jami'in ne malaman fiqh suke kira jami'i suri. A zahiri kamar an hada sallolin biyu, azhar din da la'asar an yi su tare, amma kuma a haƙiƙan lamari kowace a ciki an yi ta ne a wakacinta. Ita azhar an yi ta ne a ƙarshen wakacinta, ita kuma la'asar an yi ta ne a farkon wakacinta. Daman ko an ce wakacin su ya hade. To sannan ki jinkirta sallar magarba, ki gaggauta sallar isha, ki yi ta a farkon lokaci, sannan ki wanka, ki tara tsakanin sallar magarba da sallar isha, to shi ma ki haka. Ki wanka tare da sallar asuba, ki sallaci asubahin. Wakazaliki faf'ali, ki ci gaba da yi yanda aka faɗa dinnan. Ke azumi, idan kina da ikon aikata haka din. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki wannan din ki ringa hada tsakanin sallolin ne, ya zama kina yin wanka, shine abin da yafi kayatar da ni, shine abin da yake yafi kayatar da ni, ba lalle ne ki hakan ba, amma in kika yi hakan yafi. Abu Isa Tunzi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Ubaidullahi ibn Amr al-Raqi ya ruwaito wannan hadisin. Haka nan Ibn Jurayj, haka nan Shariku, su uku sun ruwaito hadisin daga Abdullahi ibn Muhammad ibn Aqilah, shi kuma ya karba daga Ibrahim ibn Muhammad ibn Talhata, shi kuma ya karba daga amminsa Imran ibn Talhata, shi kuma ya karba wajen mahaifiyarsa ita ce Hamnatu matar Talhatu. Sai ko shi Ibn Jurayj a tasar ruwayar yanda ya ce Umar ibn Talhata ba Imranu ba, an ammihi Umar ibn Talhata ba Imran ibn Talhata ba. Amma ingantaccen magana a nan cewa ammin Ibrahim dinnan sunansa Ibranu ba Umaru ba. A Tirmidhi ya ce na tambayi Buhari daga wannan hadisin me matsayinsa. Buhari ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Haka nan ma Imam Ahmad ya faɗa game da wannan hadisin ya ce hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Imam Ahmad yace da Saqo ibn Rahawayhi a cikin matar da jinin istihara same ta idan ta gane zuwan haira da fuskantar jinin hairar da ba da bayansa ta gane irin yanda shi siffar jinin haira take a ta wa jinin hairar shi ne jinin ya sauya ya koma baki bayan da yana jawur sai ya koma baki kuma ya ba da bayan jinin hairar daukewar jinin hairar ta ga jinin nata ya sauya ya koma fatsi-fatsi ya zama yana ja bakin nasa yana daukewa yana komawa ja hukuncin ta bisa wannan hadisin da ya gabata wancan na Fatimatu ƴar Abi Hubaysh idan ko wanda yake take jinin istihara tana da kwanuka sanannu kafin jinin haira istihara ya same ta to ita yanda za ta bar sallah kwanukan da take cikin jini sannan idan kwanukan suka gama fita sai ta yi wanka ta yi alwala ga kowace sallah ta yi sallah idan jinin ya ci gaba da zo mata ba ta da kwanuka sanannu ga jinin haira ba ta gane zuwan jinin haira ba ta fuskar tahowar jinin hairar ko jansa baya ko za ta yi aiki ne za hukuncinta ta yi aiki da hadisin nan na yanzu wato hadisin da Hamnatu ta ruwaito shi ne cewa ta kaddara kwanuka a kowane wata haka na Abu Ubaid Qasim ibn Sallam ya faɗa ɗaya daga cikin manyan malamai Qasim ibn Sallam yana cikin manyan malamai na duniya to Imam Shafi ya ce wadda take cikin jinin istihara idan jini ya ci gaba da zo mata a farkon zuwansa ta ci gaba da ganinsa haka ita yanda za ta bar yin sallah ne har zuwa fara 10:15 idan ta tsarkaka a kwana a cikin kwanaki 10:15 ko kafin ma 15 din ta kare to duk wannan kwanukan na baya za ta dauka kwanukan jinin haira ne idan ta ga jinin da ya zo mata ya haura kwana 10:15 arba'ata ashira yawma za ta rama sallar kwana 14 ne za ta rama sallar kwana 14 ne sannan ta bar sallah bayan wannan wato shi ne kwana ɗaya kawai ƙarancin abinda mata ke haira shi ne yini da dare a masabar Imami Shafi'i ƙarancin jinin haira yini da dare ba kamar masabarmu ba ne da aka cewa inda fa'ata a babin ibada jinin haira ko da zuwa mace izo ɗaya haira ne da masabar Imami Shafi'i haira ba ta zama wa haira sai ta kai yini da dare sai ta kai awa 24 shi ya sa a jai Imami Shafi'i ya ce ita wadda jini ya zo mata ya rikitan mata tsakanin na rashin lafiyar da na haira ba ta kasa bambancewa to abinda za ta kaddara cewa ta yi haira ƙarancin muddar haira shi ne yini da dare sauran kwanaki ko duk za ta yi sallah amma sun wuce ba ta yi sallah ba za ta rama wadda ba ta san kansa ba ta wadda ta sani shi ne za ta aiki da yanda ya zo da sassauyawarsa Tirmidhi yace malamai ilimi ma'abuta ilimi sun samu bambancin fahimta a cikin nawa ne karancin jinin haira nawa ne kuma mafi yawan kwanukan jinin haira sashen malamai suka ce a karancin jinin haira kwanukan jinin haira kwana uku mafi yawansa kwana 10 wannan shi ne magana da Sufyanu Sauri ke kanta cewa ƙarancin haira kwana 3 ba a haira ƙasa da kwana 3 mafi yawan jinin haira kuma kwana 10 jinin haira baya haura kwana goma a wajen Sufyanu Sauri wa ahlul Kufa da malaman Kufa kamar sa Abu Hanifa kenan. A wannan da wannan kaulin ne Abdullahi bin Mubarak ya ruko. Amma shi Abdullahi bin Mubarak din nan ba wannan ce ruwaya kawai daga gare shi ba. Akwai ruwaya da tace ba haka bane. Sashen malamai suka ce Adabnur Amira Bahin yana cikin malaman suka ce karancin jinin haira yini da dare mafi yawan sa kwana 15. Wannan shine fadin Imam Malik da Auza'i da Shafi'i. Auza'i shi baba da mine mujtahidi babba, wato shi da mujtahidin mutanen Sham, shi ya wafati 157 ne. Ya riga Sufyanu Sauri wafati da shekara 4. Haka ne Imam Shafi'i ma akan haka yake, haka ne Imam Ahmad ma akan haka yake, haka ne Isaku bin Rahawayhi, haka ne Abi Ubaidin Qasim bin Sallam. Shi Qasim bin Sallam shi ya wafati mai 111 ne. To daga Imam Malik, amma ba ita tafi shuhura ba, ba ita tafi shuhura ba. So da yawa za a gani a gurare da yawa Tirmidhi yana faɗar ruwaya daga Imam Malik, amma mu ga mu a yanzu a sani mu ga masabar Imam Malik ba wannan ruwaya ce tafi shuhura ba, wanda ma bai sani ba sai ya ɗauka ko ma babu ita a masabar Imam Malik. To أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء wannan babi ne abin da yazo fil a cikin mace wadda take cikin jinin istihara, mace wadda take ganin rashin jini wanda yake ba na haira ba, menene hukuncin ta? A ce za ta yi wanka ne yayin duk sallar da za ta yi, da sallar da za ta yi sai ta yi wanka? An karɓo daga Aisha cewa ita ta ce Ummu Habibata ta tambaya ita ce ƴar Jahashu ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ta ce ni ana samuna da jini na istihara ba na haira ba, jini ne na rashin lafiya, ba san da nake zamowa jini baya zo min, koyaushe jini ne yake fitowa daga gare ni. Shi ke nan tunda lamarina ya zamo haka sai in daina yin sallah, sai in bar sallah gaba ɗaya? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita la ba haka bane, kakkice zaki bar sallah. Dahil dai wannan jini da yake zo miki haka ciwo ne, rashin lafiya ne, abinda yake a kanki ki wanka sannan kuma ki sallah. Ummu Habiba ta kasance tana yin wanka ya dan kowace sallah, duk sallar da za ta yi sai ta yi wanka. Kutay Batu yace Lays ibn Sa'd yace Ibn Shahab bai ambata ba cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Ummu Habiba ta yi wanka yayin kowace sallah, bai ce mata duk sallar da za ta yi sai ta yi wanka ba, ya ce mata dai ki wanka ki ci gaba da sallah. Sai dai yin wankan nata don kowace sallah abu ne da ita kanta ta ɗaukar wa kanta yi, ta ga haka shi ya fi dacewa gare ta. Haka ma wato Imami Shafi ya faɗa a cikin Kitabul Ummi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce ta ne ta yi wanka ta ci gaba da sallah. A ruwayar ba a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata duk sallar da za ta yi ta yi wanka ba. Imami Shafi ya ce ni kam ba ni da wani kokwanto, in Allah ya so cewa wankan da take tana yi ne ta ɗauwi, ba wai ce mata akai sai ta yi ba, yin wankan ko haka ya halatta gare ta. To Abu Isa Tirmidhi ya ce an ruwaito wannan hadisin daga Ibn Shahab Zuhri, shi kuma ya karba wajen Amratu, ba kamar ruwayar da ta gabata a baya ba cewa ya karba ne wajen Urwatu. Daga Aisha tace Ummu Habibata ya jashu ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai wasu daga cikin malamai da suka ce mace da take jinin istihara za ta yi wanka yayin duk sallar da za ta yi. Auza'i ya ruwaito daga Zuhri cewa Zuhri ya karbo hadisin daga wajen mutum biyu, ya karba daga Urwatu daga Aisha, ya karba kuma daga Amratu ita ma daga Aisha. Urwatu ibn Zubairi dan yayar Aisha ne, dan Asma'u ne binti Zubairi, ita ko Amratu, wato ita Amratu mace ce tana cikin manyan tabi'a, wato Amratu binti Abdurrahman. To wannan babin abin da yazo a cikin wadda take jinin haira, cewa duk sallar da ta huce ta alhali tana cikin jinin haira, to ba za ta rama ba. Mace ba ta rama sallolin da suka huce ta alhali tana cikin jinin haira, sai dai sallar da ta same ta alhali tana cikin tsarki. Ya karbo daga Mu'azatu ƴar Abdullahi al-Adawiyya, cewa wata mace ta tambayi Aisha ta ce, wato mai tambayar ita ce ita kanta Mu'azata ɗin, ita ce ta yi tambayar, yanzu a shi ɗayanmu za ta rama sallah? A ɗayanmu za ta rama sallarta? Sallar da ta wuce ta alhali ita tana cikin jinin haira? Sai Aisha ta ce, ke mu ce ko kina cikin irin hawari dawa ne masu dora wa kansu abinda addini bai zo da shi ba wai dan su gwaninta. Hakika ɗayanmu, in ji Aisha ta ce, ɗayanmu ta kasance takan yi jinin haira, ba a ce mata ta rama sallar da ta huce. Da Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. An karbo daga Aisha, an karbo wannan hadisin ba daga Aisha ba, an karbo hadisin nan daga Aisha ba ta fuska ɗaya ba, an karbo daga gare ta ta fuskoki da yawa, cewa ita wadda take cikin jinin haira ba za ta rama sallah ba. Wannan magana ita ce wadda baki ɗayan malamai suke kanta, ba a samu saɓani ba tsakaninsu, cewa wadda take cikin jinin haira watan ramaran ya riske ta, to duk azumin da ya huce ta za ta rama. Illa iyaka saɓanin da aka samu tsakaninsu, wannan ramuwa za a kiranta koko ita wakacin ma kenan gare ta. Akwai wasu malaman da suka ce ai daman shi azumin bai wajaba ba a kanta sanda take cikin jinin haira, sai ta tsarkaka ne yake ya wajaba a kanta. Shi yasa sanda ta tsarkaka, in za ta yi azumin wato bayan wucewa watan ramadan sanda take cikin tsarki, za ta yi niyyar ada'i ne, domin a haƙƙinta ba wai ƙara'i ne ba. To yanda amma ba ta rama sallah, yanda Suyuti yake faɗa, wa zakar jama'atun wujuba sawmi man azar min ha'irin wa mudnifin wa zimagib wa qila zadunahuma wa ibn al-hadib qala alayhi ahadu shahrayn wal hulful lamziyun biduni maini. To wannan magana ta sace cewa wal hulful lamziyun biduni maini, malamai sun masa raddi, sun masa gyara, cewa sabanin ba lafzi bane, ma'anawi ne, yana da makoma. Wasu malaman sun ce wato wanda take cikin jinin haira da wanda yake bai da lafiya da wanda yake matafi, azumi su ya wajaba akan su, illa iyaka ita wadda take jinin hairar an ce a sannan kada ta yadda ta ce za ta yi azumin, domin azumin ba zai inganta ba. Shi kuma wanda yake mara lafiya an ce masa an masa rangwame ya sha, idan azumin zai wahal da shi wato saboda wannan rashin lafiyar. In ma ya zamo in yi azumin zai cutu kwarai, to wasu malaman suka ce ai a sannan wajibi ne a kansa ya sha. Dan akwai wasu ma da suka ce in ma ya ce shi zai dora wa kansa ya yi azumin, to ko ya yi azumin nasa bai inganta ba, saboda kamar ya jefa kansa ne a cikin haɗari. Allah ko ya faɗa wala tulku bi aydikum ila tahaluka, misali an samu wanda suke gwanaye likitoci kuma wanda suke musulmi ba a batuma a addininsu ba, sun faɗa masa cewa azumin nan in kai tayi ya zama ma sababin halakarka, shi yasa ka sha saboda rashin lafiya. To a sannan wasu malaman suka ce ai ko ma ya ce zai azumin nasa bai inganta ba, saboda wannan ayar ta wala tulku bi aydikum ila taluka, Allah yayi hani ya hani bawa daga bawa ya jefa kansa a cikin abin da yake garari. Yanda aka umarci bawa ya kiyaye addini, an umarce shi ya kiyaye ransa, an umarce shi ya kiyaye hankalinsa, an umarce shi ya kiyaye dangantaka, an umarce shi ya kiyaye dukiya, an umarce shi ya kiyaye mutunci. Wayannan su ne abinda dukkan shari'o'i na Allah gaba ɗaya suka zo da cewa wajibi ne akan bawa ya kiyaye su. Shi yasa ba a yi sakaci a cikin kula da kai ba kenan. To wannan babin abinda ya zo a cikin wadda take cikin wanda yake da janaba da kuma mace wadda take cikin jinin haira, cewa su ba sa karanta Qur'ani ba. Nafi'u ya karbo daga Abdullahi bin Umar, ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi ya ce mace wadda take cikin jinin haira kada ta ce za ta karanta wani abu daga Qur'ani. Hakanan wanda yake cikin janaba ko namiji ko mace kar su ce za su karanta wani abu daga Qur'ani. Tirmidhi yace akwai hadisin da aka samu a wannan babi na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mace da take cikin jinin haira da kuma wanda yake cikin janaba daga karatun Qur'ani. An samu hadisi daga Sayyidina Ali da yazo da wannan mas'alar. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da aka rawaito daga Abdullahi bin Umara hadisi ne da bamu san shi ba sai ko daga ruwayar Isma'il ibn Ayyash daga Musa ibn Uqbata, shi kuma ya karbo daga Nafi'u, shi kuma ya karbo daga Abdullahi bin Umara, ya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqra'il junub, wanda yake cikin janaba ko mace wadda take cikin jinin haira ba sa karanta Qur'ani ba. Wannan magana ita ce abinda ma'abuta ilimi, mafi yawan ma'abuta ilimi suke kai tun daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma tabi'ansu da wanda suka zo ma daga baya, da kamar Sufyanu Sauri ya tafi akan haka, haka Abdullahi ibn al-Mubaraki, haka Imami Shafi'i, haka nan Imam Ahmad, haka nan Saqa ibn Rahawayhi, baki ɗayan wa'annan malaman sun ce mace wadda take cikin jinin haira ko wanda yake cikin janaba ba sa karanta wani abu ba daga cikin Qur'ani, sai ko gefen aya, sai ko kamar kalma ɗaya, da abin da ya kama da wannan. Amma sun yi rangwame ga wanda yake cikin janaba ko mace wadda take cikin jinin haira a cikin sa ringa yin tasbihi, sa ringa yin tahalili. Tirmidhi yace naji Buhari, shine Muhammad ibn Isma'ila, yana cewa haƙiƙa Isma'il ibn Ayyash yana yin ruwaya, yana ruwaito manaki a hadisa manakira. Wasu hadisai wanda ba a san su ba daga malaman Hijaz da malaman Iraq, kamar shi Buhari yana ganin duk wani hadisi da za a ce Muhammad ibn Isma'il ya ruwaito daga malaman Hijaz ko malaman Iraq to rarrauna ne, inda ya zama shi kadai ne ya ruwaito hadisin. Buhari ya ce inda za a aiki, inda za a karbi hadisin Isma'il ibn Ayyashin hannu biyu, idan ya zama ya ruwaito hadisin ne daga mutanen Sham, amma banda inda ya ruwaito daga mutanen Hijaz ko mutanen Iraq. Imam Ahmad ya ce Isma'il ibn Ayyashi ya fi dama-dama daga Baqiyatu. Baqiyatu ya ruwaito wasu hadisai wanda ba a sani ba, ya ce kuma ya karɓo su ne daga waɗanda suke amintattu. Abu Isa Tirmidhi ya ce Ahmad ibn al-Hassan ne ya faɗa min wannan hadisin, ya ce na ji Ahmad ibn Hanbali yana faɗin wannan magana. Babin abin da ya zo a cikin cewa mutum ya sadu da matarsa, wato zarar ya sadu da jikinta ba wai ya sadu da ita kai tsaye ba, idan tana cikin jinin haira. Aswadu ibn Yazid ya karɓi hadisin nan daga Sayyidatina Aisha. Sayyidatina Aisha ta ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ina cikin jinin haira, inji Sayyidatina Aisha, yana umarta ta an attaziran daura zani na daura farjalle, sannan ya sadu da jikina a haka. Tirmidhi ya ce akwai hadisi da aka karbo a wannan babin daga Ummu Salama da Maimuna. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Aisha hadisi ne kyakkyawa ingantacce, Buhari da Muslim duk sun ruwaito shi. Shi ne abinda ba ɗaya ba daga ma'abuta ilimi ke kansa, daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai. Akan haka Imami Shafi'i yake da Imami Ahmad da Imami Ishaq ibn Rahawayhi. Babin abinda ya zo a cikin cewa mutum ya zauna ya ci abinci tare da mace wadda take cikin jinin haira, ya halatta a haɗa a ci abinci da mace tan alhali tana cikin jinin haira. Hakanan kuma za a yi bayani a wannan babin akan ragowar ruwa ko abinci da me wadda take cikin jinin haira ta ci ko ta sha ta rage. Ya karɓo daga amminsa shi ne Abdullahi ibn Sa'id ƙala, ya ce na tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama me ye hukuncin mutum ya zauna ya ci abinci tare da mace alhali tana cikin jinin haira. Sai Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba laifi, ka iya zama ka ci abinci tare da ita. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka samu a wannan babin daga Aisha da Anas ibn Malik. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Abdullahi ibn Sa'id hadisi ne kyakkyawa amma kuma garibi, ba a same shi ba sai ta fuska ɗaya. Marwi wahidun faqat garibu wa minhu fardun mutlaqun ajibu, to wannan hadisi ne garibi, wato ma'ana ba a same shi ba sai ta fuska ɗaya, sai dai wannan bai kore ingancinsa ba. To shi ne abinda baki ɗayan malamai ke kansa. Maganar da hadisin nan ya zo da ita ce maganar da baki ɗayan malamai ke kanta. Ba su ga cewa akwai laifi ba, don an zauna an ci abinci tare da mace da take cikin jinin haira. amma malamai sun yi sabani a cikin ragowar ruwan da ta dauka ta yi tsarki da shi. Wayansu suka ce wannan ruwan yana nan bisa zama wasa mai tsarkakewa, a yi amfani da shi ba karhanci. Wasu ko cikin malamai suka ce karahiya ne a yi amfani da ragowar ruwan da ta yi tsarki da shi. Babin abin da ya zo a cikin mace tana cikin jinin haira, ta karɓo abu daga masallaci, ta miƙa hannunta cikin masallaci ba tare da ta shiga da jikinta ba don ta karɓo wani abu. Ya karɓo daga Qasim ibn Muhammadin. Qasim ibn Muhammadin ya ce, Sayyidatuna Aisha ta ce da ni, wato yar mahaifinsa, domin shi jikan Sayyidina Abubakar ne, dan Muhammad ibn Abi Bakar Siddiq ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni, Na wulinil humrata, ki bani mayani daga masallaci. Ta ce, sai na ce, ai ina cikin jinin haira. Sai manzon Allah ya ce, ai haira taki ba a hannunki take ba, balle dan an ce ki sa hannu ki dauko abu ki ce ai ke ba zaki ba. Tirmidhi ya ce akwai hadisin da aka karbo a wannan babin daga Ibn Umara da kuma Abi Huraira. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Sayyidatuna Aisha hadisi ne kyakkyawa ingantacce, shi ne maganar da baki ɗayan malamai ke kai. Tirmidhi ya ce ba mu san saɓani ba tsakaninsu a cikin wannan matsalar, cewa ba laifi don wadda take cikin jinin haira ta miƙa hannu ta ɗauko wani abu daga cikin masallaci. Babin abin da ya zo a cikin cewa karahiya ne, abin ƙi ne mutum ya fusaci matarsa alhali tana cikin jinin haira. Nan da aka ce karhanci, ba wai ana nufin karhanci da ma'anarta ta fiqhu ba, saboda a fiqhu an ce abu karahiya sai a ɗauka wanda bai kai haramun ba. To amma a asalin lugga, in an ce abu karahiya ne, ta yi zama haramun ne ma, ta yi zama ma ya haura haramci, domin ko yanda ya zo a Qur'ani haka ne. Ubangiji Subhanahu wata'ala bayan ya faɗi waqara rabbuka Allah ta'budu illa iyya, aka yi ta faɗa abubba a ƙarshe aka ce kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makaruha, aka kira duk wannan makaruhi, cewa abu ne wanda bai dace ba, rashin dacewa abu ta yi haramun ne, ta yi kafirci ne ma, ta yi kuma zaran makaruhi ne. To su mutum uku din nan da Ibn Sa'id da Abdurrahman ibn Mahdi da Bahzum ibn Asadin suka ce Hammad ibn Salama ta yi mana hadisi daga Hakim al-Asram daga Abi Tamim al-Hujaymi, shi kuma ya karbo wajen Abi Huraira, ya karbo shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kusaci mace tana cikin jinin haira alhali tana cikin jinin haira, ko kuma ya zakkewa mace a duburarta, ko kuma ya je wajen boka, haƙiƙa wannan ya kafirce da abin da aka saukar ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Abu Isa Tirmidhi ya ce ba mu san wannan hadisin ba sai ko daga hadisin Hakim al-Asram daga Abi Tamima al-Hujaymi, shi kuma daga Abi Huraira. Abinda ake nufi da wannan da aka ce ya kafirce ba wai kafirce mai fitarwa bane daga addini, ba a ce ya zamo ba musulmi ba, ya zamo mushrika, kafiri ne ko mushriki, a'a, abinda ake nufi da wannan wajen malamai ana so a tsawatar ne kwarai ba waye kiyaye aikata ɗaya daga cikin abubban nan guda uku kowanne ɗaya daga cikin abubban nan guda uku ba wai dan ya aikata za a ce ya zama kafiri ba an karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya zakewa matarsa alhali tana cikin jinin haira to ya sadaka da dinari guda da a ce da zarar mutum ya zakewa matarsa alhali tana cikin jinin haira sai a ce ya kafurta da ba za a ce ya kafara ba domin kafara ana umartar wanda yake musulmi ne da ita ba kafiri ba Buhari ya ce hadisin nan rarrauna ne dangane da isnadinsa Abu Tamimah al-Hujaimi sunansa Darif ibn Mujalid sunansa Darif ibn Mujalid to a babin abin da ya zo a cikin kafarar da za a yi idan aka kusaci mace tana cikin jinin haira ya karbo daga Abdullahi ibn Abbas shi kuma ya karbo jin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutum da ya kusaci matarsa ya zakewa matarsa alhali tana cikin jinin haira